Thank you. and you're moving to the drum.
Let loose, then I let the rhythm.
The man behind the counter to the woman who has come and she is shaking her umbrella. They look the other way as they are kissing their hellos and I'm pretending not to see them. Instead I pour the milk. Da 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 da